أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الطاعات wannan babi ne yake bayani game da atta'un wanda suke marbuda da ta'un wanda suke maftuha so anan yace wa rahmatuz zukru fi bitta zabara ala arafi rumin huda kafal baqara yace rahmatu na da akwai na zukrufi akwai na larafi akwai na rumi akwai na hudi akwai na maryam akwai na baqara ga sunan ga na zukrufin inda Allah yake cewa ahum yaqsimuna rahmata rabbik ga na shi na zukrufin guda biyu ne inda Allah yake cewa wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un shi ma atta'un maftuha ce da inda Allah yake kuma inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin rahmata shi ma maftuha ce shine na al-arabin kenan sannan ga nan na rumi inda Allah yake cewa fanzur ila asari rahmatillah ga nan na hudi rahmatullah wa barakatuhu alaykum ahlal bait rahmatullah ga nan na maryam inda Allah yake cewa zikru rahmati rahmati rabbika abidahu zakariya rahmati ga nan na baqara din inda Allah yake cewa ulaika yarjuna rahmatallah yarjuna rahmatallah yace ni'matu ha salasu nahalin ibrahim ma'an akhiratun uqudu saniha yace ni'matu ha yace da akwai kalma ta ni'mata to a qur'anin munawar shu akwai wanda suke atta'ul maftuha ga nan misalin su inda Allah yake cewa wazkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum wannan ya zo a baqara to wannan ni'mata din nan atta'ul maftuha ce sannan yace salasuna ne yace akwai guda uku a suratul nahl ga sunan afabil badili yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun dai kenan sannan akwai ya'rifuna ni'mata llahi thumma yunkirunaha sannan na uku nasu shine washkuru ni'mata llahi in kuntum iyyahu ta'budun ni'mata duk wannan ni'matan nan atta'ul maftuha ce yace ibrahim ma yace shi ma akwai a cikin suratu ibrahim akwai guda biyu inda Allah yake cewa alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufra dai kenan sannan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duka wannan atta'ul maftuha ce yace akhiratun yace amma banda wannan da sauran su atta'ul marbuda ce ga so irin su wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu ag wannan atta'ul marbuda ce irin su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duka wannan atta'ul marbuda ce wato ta'un rubafiya kenan yace uqudu saniham yace akwai na suratul maida inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawm uzkuru ni'mata to yace luqmanu thumma fadirun katturi imrana la'anata biha wan nuri yace luqmanu thumma fadirun katturi imrana yace akwai a suratul luqman da fadir da tur da imrana ga sunan inda Allah ke cewa alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah wannan shine na luqman din ga nan na fadir inda Allah ke cewa ya ayyuhan nas zkuru ni'matallahi alaykum ni'mata duka wannan atta'ul maftuha ne da gana a dur فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ wannan shi na dur din sannan ga nan na Ali Imran inda Allah ke cewa wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a ni'mata wannan shi na Ali Imran din yace Imran la'anata biha wan nuru shi wannan kuma la'anata na ta ul maftuha wata ta zo a Qur'anin mu na warshi ya zo a wajeje guda biyu ne inda Allah yake cewa a suratu Ali Imran da kuma nurin shi yasa yace Imran la'anata biha wan nuru yace ganan na Ali Imran din inda Allah yake cewa summa nabtahil fanaj'al la'anatallahi 'alal kadhibin la'anata sannan ganan na nur din wal khamisatu an la'anatallahi 'alayhi in kana min al kadhibin an la'anata wa imra'atun yusuf imran al qasas tahrimu ma'siyat bi qadsam yukhas yace wa imra'atu yusuf imran al qasas tahrim yace akwai imra'atu mai ta'ul maftuha a suratu yusuf guda biyu sannan akwai na akwai a Ali Imran akwai a qasas akwai tahrimi ga sunan wa qala niswatun fil madinati imra'atu al-'abid turawid timra'atu wannan tu din at-ta'ul maftuha ce ga nan na biyu nashi qalat imra'atu al-'aziz imra'atu shi ma at-ta'ul maftuha ce ga nan na Ali Imran inda Allah ke cewa iz qalat imra'atu imran iz qalat imra'atu ga nan na qasas din wa qalat imra'atu fir'aun imra'atu shima mabtuha ce akwai imra'atu nuh na tahrimin guda uku ne ma imra'atu nuh wa imra'atu lut shima imra'atu lut shima imra'atan nan shima at-ta'ul maftuha ce sannan ga nan na garshen nasu imra'atu fir'aun imra'atu shima at-ta'ul maftuha ce yace ma'siyat bi qadsami yukhas yace sannan akwai kalima ta ma'siyat ya zo a qadsami Allahu kadai a wato Qur'anin mu na warshi kenan inda Allah yake cewa wa tanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul wa ma'siyati aga da yake nan sannan kuma fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul duka wannan guda biyun suna cikin suratul mujadala ne kuma gaba ɗayan su at-ta'ul maftuha ce yace shajaratul dukhani sunnat fadiri kulan walan fari wa ukhra gafiri yace shajaratul dukhani yace kalima ta shajarat ta zo a suratul dukhani kuma ita din an rubuta ta a at-ta'ul maftuha ce a Qur'anin mu na warshi inda Allah yake cewa inna shajaratal zaqum sanace sunnat fadiri sanace kalima ta sunnata ita ma at-ta'ul maftuha ce a Qur'anin mu na Usmaniya wato na warshi yace yazo a fadiri yazo a lamfali huwa ukra gafiri yace sannan na can karshen nashi shine na suratu gafiri ga su dai ban daya fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin shine na fadiri kenan fa hal tajida li sunnatillahi tabdila shima fadiri wala tajida li sunnatillahi tahwila shima fadiri wa in yaudu faqad mabat sunnatul awwalin shi kuma al anfal sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi shi kuma gafir qurratu aynin jannatun fi waqa'at fidarat baqiyat wabnatun wa kalimat yace kalma ta qurratu wanda an rubuta ta ita ma a at-ta'ul maftuha a Qur'anin mu na Usmaniya wato na warshi inda Allah yake cewa qurratu aynin li walaka aga ake nan yazo a qasas sanace jannatun fi waqa'at yace sanace jannatun yace kalma ta jannatun ita ma haka a suratul waqi'ati a Qur'anin mu na warshu inda Allah ya cewa farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, shima wannan jannatu dinnan shima at-ta'ul maftuha ce. Yace fidrat baqiyat wa banat, yace kalimata uke kalmomi guda uku nan na fidrat da baqiyat da ibnat dinnan yace dukan su at-ta'ul maftuha ce. Ga su baqiyatullahi khairul lakum, baqiyatullahi na can hud kenan. Sannan yace fidrat dinnan shine fidratallahi allati fadara an-nasa 'alayha, fidrata shima at-ta'ul maftuha ce. Sannan yace wabnat shine na tarimi, inda Allah ke cewa wa maryama binata imran allati wa maryama binata, shima at-ta'ul maftuha ce. Yace wa kalimat awsat al-a'rafi, yace ai yace kalima ta yace inda Allah ke cewa wa tammat kalimatu rabbikal husna, wanda yazo a suratul a'rafi a qur'anin mu na warshu a wannan waje at-ta'ul maftuha ce, amma duk sauran ta'ul maftuha wato marbuda ce, amma anan wa tammat kalimatu rabbikan nan at-ta'ul maftuha ce. Wa kullu maktulib jam'an wa fardan fihi bi ta'urif urif, yace dukkan wa'annan dukan wa'annan qurra'un dukan su an rubuta su ne a ta'ul maftuha. To anan yazo a kalmomi ne guda goma sha biyu wanda malaman qira'at sun yi sabani a kansu. Yace urif kasan da su, kasan da wannan ta'un din. Ga su irin su, Allah ya cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, haga da kuma kazalika haqqat kalimatu rabbika rabbika ala alladhina fasaqu, na Yunus da innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru, na Ghafir fa hum ala bayyinatin min nafadir ka'annahu jimalatun sufur, na mursalati wa alqu fi gayabatil jubbi, na Yusuf falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi gayabatil jubb, shima na Yusuf. Yace ga nan wannan yace su wannan gaba daya an yi sabani a kansu wajen masu qira'oi, wasu suna sa maddi, wasu ba su sa maddi. Babu hamzil wasli, wannan babi ne na hamza wanda ake mata wasulu. Yace wabda bi hamzil wasli min fi'lin bidam in kana salisun min alfi'li yudam, yace ka fara da hamza na wasulu min fi'lin bidam, yace idan ta kasance damma ce kuma fi'ili ce na asali, inda Allah ke cewa ujtu sat ud'u ila sabili rabbik ukhruj ushkur, yace nan wannan hamzan kayi masa wasulu idan ta kasance fi'ili ne, to kai kafara ta da damma. Shine misali ujtu sat ud'u ila sabili rabbik ukhruj, dukansu ai fi'ili ne. Yace in kana salisun min alfi'li yudam, to idan naukun nasu yawa kamar dai yanda ne bayanin nan, idan ta kasance wa'annan guda uku ne, to idan za ka faɗe su da damma su ne ujtu sat ud'u ila sabili rabbika da ukhruj da ushkur. Yace waksiru halal kasri wabta wa fil asma'i ghayra lam kasruha wa fi, yace waksiru halal kasri wal fathi, yace ya mai karatu idan Hamza tazo a wajaje guda uku nan ko yayin kasara ne ko fata'a ne misalin kamar kace igfir idrib intaliqu intahu yace wa fil asma'i ghayra lam kasra shi kuma a sunaye wannan sun zo a sunaye to su ma haka zaka musu misalin insu ibtiqa insu istikbaran isti'jaluhum to ana kiran wa'annan da al-asma'ul qiyasiyya yace wa fi binin ma abna timri'in wasnaini wa imra'atin wasmin ma'al ma'asnataini yace shi ma wa'annan sunaye idan za a fara su da hamza wato da wasulu amma a kasra inda Allah ke cewa ibnati insu imri'i su imra'atun su insu isnaini to dukan su wannan ana kiransu da al-asma'us sama'iyya sai babul waqfi ala awakhiril kalim
yace wa hazihil waqfi bi kulli al-haraka illa idza rumta fa ba'dul haraka yace wa hazihil waqfa bi kulli haraka yace ya mai karatu kaji doran idan waqfi ta afku a harafi na haraka to illa idza rumta fa ba'dul haraka illa bi fathin aw bi nasbin yace anan idan yazo a wannan harafi din in yazo a haraka kuma in yazo a waqafi kamar yanda yazo a rum to dukan su kaji tsoran yin haka wa shim isharatan bid-damm fi raf'in wa dam yace ya mai karatu yace idan yana maka ishara ne game da damma a damma da haraka a kuma harafi ne kuma wanda ana yi musu waqafi in ya kasance marfu'i ne ko madmumi ne wato in ya kasance damma ne ko damma ne to dukan su kai musu ismami al-khatim anan dai misalin kamar inda Allah ke cewa al-mustaqim anan kamar yana bayani akan al-maddul arid lis-sukun anan in yazo karshen kalma in ya kasance damma ne ko kuma fata'a ne to dukan su dai ana yi musu ismami misali mustaqim aga al-mustaqima ne ba so dukan su al-madl arid lis-sukun ne irin su nasta'in kaga ai nasta'inu ai damma ne ba to dukan su yana ishara ne game da al-madl arid lis-sukun yace al-khatima wa qad taqadda nazmi al-muqaddima minni li qari al-qur'ani taqdima yace na kammala waqata kamar yanda na gabatar a muqaddima ta akan ya zama wajibi da mai karatu ya san da wannan littafin kafin ya fara karanta al-Qur'ani mai girma yace abiyatu ha qafun wa zayun fil adad man yuhsin at-tajwid yazfar bil rashad abiyatu ha qafun yace baitin wannan manzuma ta ba qafun wa zayun yace qafun ne da zayun wannan nawa ne qafun a ilmin hisabi qafun yana nufin dubu ɗaya, okay, ɗari ɗaya kenan. shi kuma zayun yana nufin bakwai. To kaga kenan baitukansa guda 107 ne, shine yake ishara da kafin wazayu din. Fil adad sune wato adadin baitukan wannan litafi nawa ko waƙe nawa, kafin wazayun sune kafin da zayun shine guda 107. Man yi husini tajwida yazfar bin rashad, wanda ga wanda ya kyautata alƙur'anin sa kuma yazfar bin rashad, wanda kuma yana neman shiriya ne da istiqama a wajen Allah madaukakin sarki. Walhamdulillahi laha kitamu summa salatu ba'da salami, ce na kammala waƙina wadda na cika waƙina da sunan Allah. Ok, ko kuma walhamdulillahi laha kitamu, ko kuma na ƙare waƙina da godiya ga Allah, summa salatu ba'da salami, ba'du wa salami. Sannan ya ce sannan salati bayansa salami, ala nabiyyil mustafa, akan annabin mu annabi Muhammadu zababban Allah, wa ali da iyalansa wa sahbi da sabansa wa tabihi da tabi'ansa min walihi ay as-sa'irina ay da sauransu. So wannan ana muka kawo ƙarshen wannan littafi. Allah ya sa duk abin da muka faɗa ya amfane mu, wanda muka yi kuskure Allah ya yafi mana. Mun yi wannan abin ne da masu koyan ilimin tajwidi, mun fassara tufatul atfal, gashi Allah ya kawo mu mun kawo ƙarshen fassara muqaddimatul jazariya. Allah ya sa ya amfane mu. Lalle duk wanda ya karanta wa'annan manzuma guda biyu to zai koyi ilimin tajwidi sosai. Allah ya sa mu dace. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.